Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa, sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan shin hantsi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Senator Mark Kelly na jam'iyyar Democrat ya sake cin kujerarsa a jiya Juma'a a muhimmiyar jihar nan ta Arizona, wadda duka manyan jam'iyyun nan biyu ke tasiri ciki. Ya doke dan takarar jam'iyyar Republican Black Master. Da wannan nasarar, saura kujera ɗaya kawai jam'iyyarsa ta samu sukuni yin iko da majalisar a tsawon shekaru biyu da suka rage ba gwamnatin Joe Biden. Da yake mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris na da ikon kada ƙuri'ar kawo ƙarshen kankan a majalisar, jam'iyyar Democrat za ta iya ci gaba da iko da majalisar dattawa muddin ta ci kujerar Nevada wadda ake jira, ko kuma idan ta ci kujerar Georgia da za a je zagaye na biyu a kanta a watan gobe. Ita kuwa Republican sai ta ci duka kujerun biyu kafin ta zama mai rinjaye a majalisar. Kujerar ta Arizona na ɗaya daga cikin waɗanda jam'iyyar Republican ta yi ƙoƙarin cinsu saboda ta yi rinjaye a majalisar dattawa, inda jam'iyyun biyu ke da kujeru 50-50 a halin yanzu. Wannan nasarar ta gwada yadda Kelly da sauran 'yan jam'iyyar Democrat suka kutsa cikin jihar, wadda a baya ta kasance wadda jam'iyyar Republican ke matuƙar tasiri ciki. Sojojin Ukraine sun samu dannawa cikin birnin Kherson, yayin da sojojin Rasha suka janye cikin gaggawa. Mutanen ƙauyukan yankin sun yi ta fitowa daga wuraren ɓuyarsu, suna marabala lema sojojin Ukraine, tare kuma da basu labarai masu cike da abubuwa masu tayar da hankali na yadda sojojin Rasha suka yi ta hallaka fararen hula da kuma wawushe abubuwan da ke cikin gidajensu. A cewar Sarki Hlan, mataimakin shugaban yankin na Kherson, yanzu kusan dokacin birnin na Kherson na ƙarƙashin ikon sojojin Ukraine. Fayafayen bidiyo da dama da ke yawo a kafafen sada zumunta na nuna yadda sojojin Ukraine ke ta kakkafa tutoci masu launonin rawaya da shuɗi a birnin, yayin da mutanen wuraren ke ta shagulgula. A halin da ake ciki kuma, jagabannin Majalisar Ɗinkin Duniya sun tattauna da jami'an Rasha jiya Juma'a kan yarjejeniyar jigilar nau'ukan hatsi da takin zamani a tekun Bahar Aswad, kwanaki 8 gabanin ƙarewar wa'adin wani ɓangare na yarjejeniyar. Shugaban sashen ayyukan jinƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya, Martin Griffiths, da shugabar cibiyar hada-hada da ayyukan cigaba, Rebecca Greenspan, sun gana da wata tawaga ta babban mataki daga Rasha, bisa jagorancin mataimakin ministan harkokin wajen Rasha, Sergei Vashinin. An yi tattaunawar ce ta bayan fage a babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya ko Palais des Nations da ke birnin Geneva, aka kuma kammala da yamma. Ɗaruruwan Iraniyawa sun bazu kan tituna jiya Juma'a a lardin Sistan Baluchistan da ke kudu maso gabashin Iran, don tunawa da murƙushe jama'a da aka yi ranar 30 ga watan Satumba, wanda ake wa laƙabi da Juma'ar Jina-jina. Wasu fayafayen bidiyon da aka tura ma sashin fasha na muryar Amurka sun nuna wasu masu zanga-zanga na tattaki a Zahedan, hedkwatar lardin. Wasu fayafayen bidiyon kuma sun nuna masu zanga-zanga a birnin Hash na ɗaga murya suna cewa Allah ya halaka Khomeini da kuma Allah ya halaka mai kama karya, suna nufin shugaban addinin Iran Ayatollah Ali Khomeini. An tilasta yin murabus ma shugaban sashen kwastam da kare kan iyakokin Amurka, sashen da ya fi kowanne yawan jami'an tsaro a Amurka, yayin da jami'an kare kan iyakar ke ta yin kicibus da bakin haure masu yawan da ba a taba gani ba da ke shigowa Amurka daga Mexico, a cewar wasu mutane biyu masu masaniya kan al'amarin. An umarci Chris Magnus ya yi murabus ko kuma a kore shi, to amma shi Magnus ya yi kenene.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin Tubalin Tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na Tubalin Tsaro, wanda a yau za mu leka kasar Ethiopia, wato Habasha, inda ake fama da yakin basasa, inda yankin Tigray ke neman ballewa daga wannan kasar. A ƙarshe dai an kulla yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta na dindindin a kasar Afrika ta Kudu. Tomadalla. Bayan fafatawa da ta yi sanadiyar kashe dubban dubatan mutane a yankin Tigray sakamakon rikicin kungiyar TPLF da ke neman ballewa daga tarayyar Ethiopia, a ƙarshe dai an cimma yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta na dindindin. To amma shin kam tun farko ma me an musababin wannan rikici ne? Tambayar kenan da na yi wa gogagge a sha'anin diflomasiya Malam Nasir Zaharuddin.
Hassan, wannan rikici na Ethiopia da Tigray, wato abin da yasa aka fara shi cikin shekarar 2021 watan Yuni, jihar Tigray ta shirya zabe wadda gwamnatin Ethiopia Prime Minister Ahmed ya ce kada a yi wannan zabe. Zaben ya zama ba haramtacce, su ko mutanen Tigray suka ce sai sun zaben. Aka hana 'yan jarida masu je su dauko labarin yadda aka gudanar da wannan zabe. To me zai faru daga nan? Sai shi Prime Minister Abiy Ahmed ya tsinke duk wani wato gudunmuwa ko kuma kuɗi da ake aika jihar Tigray. Jihar Tigray in ka dauka kusan kashi 6 ne kawai na yawan al'ummar da suke kasar Ethiopia, wajen mutum miliyan 100. To kaga akwai wajen mutum miliyan 6 kenan a cikin ita wannan jiha ta Tigray. Suka ci gaba suka gudanar da abin da suke so su gudanar, kuma aka katse ba su taimako. Su kungiyar nan da take yaki domin samo 'yancin Tigray, wato TPLF, sai suka ce to wannan fa yaki ake neman su da shi, saboda haka a shirye suke a yaki. To wannan shine abin da ya jawo aka fara wannan yaki na Tigray a takaice.
A babanan dai an cima yarjejeniyar tsagaita wuta na dindindin a Afrika ta Kudu karkashin kulawar tarayyar Afrika, wato AU, da tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo ya jagoranta. To shin wannan wace irin yarjejeniya ce? Har ila yau ga Malam Nasir Zaharuddin.
To yarjejeniya aka yi a Afrika ta Kudu, yarjejeniyar da tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo ya jagoranta. Yarjejeniyar a tsakanin su gwamnatin Ethiopia ne da kuma su lardin Tigray, wanda aka je aka shafa kwanaki ana yi a ƙarƙashin shugabancin Obasanjo. Kuma abinda aka yadda a ƙarshe shine kowa zai ajiye makamansa, kuma ba za a ƙara yaƙi ba na dindindin. To wannan shine abinda aka yadda. Amma mutane za su ce to wannan yarjejeniya ko za ta dore? Za ta dore idan aka yi la'akari da cewa ita kungiyar haɗakan ƙasashen Afirka ita ce ta yi uwa makarbiya ta ja gaba, kuma ta nada Obasanjo wannan harka. Kuma kar kumance ƙasar Ethiopia nan ne headquarter da ita kanta kungiyar haɗakan ƙasashen Afirka take. To kaga abu ne da ba zai yi su yi wani abu da zai saba abinda wannan kungiya take so a yi ba. Na biyu, shugaba Obasanjo shugaba ne da aka sani a irin waɗannan kulla waɗannan yarjejeniyoyi a ƙasashen Afirka. Na farko dai yayi da aka yi rikicin ƙasar Chad, ko da yake ya tura mataimakinsa General Yar'Adua a lokacin aka yi taro a Kano inda aka warware. Kuma tunda aka warware wannan matsalar har yanzu dai ba a sami babban tashin hankali kamar yadda ake samu kafin 1978 a yi wannan ba. Haka Obasanjo ya wuce gaba wajen kawo zaman lafiya a Liberia da Congo da sauransu a kasashen Afirka.
Dr. Faruk Bibi Faruk na Jami'ar Abuja, masanin harkar diplomasiya ne.
Wato tabbas shi shugaban kasa Olusegun Obasanjo yana da mutunci da wato karbuwa a wurin shugabanni na Afirka, musamman da ragowar shugabannin duniya, akan irin rawar da ya rinka takawa da yana mulki tun ma da yana soja da ya yakin Congo, kawo wato zaman lafiya a Congo, da kuma lokacin da yana mulki a soja, da kuma lokacin da yazo yana mulki a farar hula. Saboda haka ba abin mamaki bane shiga wannan magana da aka sashe ko kuma yayi da kansa, da kuma nasarar da ya samu akan wannan magana ta tsayar da rikicin da ake yi a Eritrea, a Tigray da ragowar kasar Ethiopia. To za ka iya kula ka ga wannan shi rikici ne wato na cikin gida, amma na bangaranci, kama yanda za mu iya kallon yamurai da suke da IPOP suka fita suka ce su suna son su janye daga cikin ƙasa. To su mutanen Tigray duk da ma sun dade suna samun damar mulki a ƙasar, yanzu da mulkin wata kila ba hannunsu yake ba, sai suka nuna cewa bangaransu zai janye daga cikin kasar Ethiopia. Kuma yaki yayi, an ga abubuwa marasa daɗi, an sha wahala, an yi kashe-kashe, kuma dukkansu sun ji jiki yanda ba sa tunani, wanda dama ana ganin idan wani wanda yake da karbuwa ya shiga tsakani za su saurare shi. To Obasanjo da Uhuru Kenyatta na Kenya sun yi tukutuku a cikin wannan magana, kuma alhamdulillah yanzu akwai alamun duka bangaraye sun karbi wannan magana, kuma ana son a tabbatar da su a kwanaki kaɗan masu zuwa. To me isa Obasanjo ya samu wannan damar, na yi maka bayani kama yanda yake yana da martaba hannun a idanun duniya tun lokacin da ya sauka daga mulkin soja, ya rinka wato kafa tsari na shiga su Transparency International, su Otafam Forum na kula da Afirka, da yanda Afirka take cikin matsalolinta. Yana cikin littattafai da aka rubuta na neman wa Afirka mafita, saboda haka yana da wannan wato martabar da kuma karbuwar.
Tuni kuma Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi na'am da wannan yarjejeniya, har ma take yabo da jinjina ga tsohon shugaban Najeriya Chief Olusegun Obasanjo, wanda shine jagoran wannan sulhu da tarayyar Afirka ta nada. Tsohon shugaban Najeriya Chief Olusegun Obasanjo, wanda tarayyar Afirka ta nada shi a matsayin mai shiga tsakani a rikicin cikin gida da ake yi tsakanin gwamnatin tarayyar Ethiopia da ƴan tawayen Tigray da ke neman ɓallewa daga ƙasar, ya samu nasarar shawo kan ɓangarorin biyu inda suka sa hannu a wata yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma a ƙasar Afirka ta Kudu. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce yarjejeniyar ta sa ɓangarorin biyu sun amince da maido da doka da oda, barin ayyukan jin kai su gudana cikin aminci da salama, da ake sa ran zai buɗe wani sabon babi a ƙasar ta Ethiopia. Yaƙin basasa ya ɓarke ne a ƙasar ta Ethiopia a watan Disamba shekara ta 2020. Da ya jaza hasarar rayukan bayan Allahn da bai san hawa ba balle soka. Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Mr. Antonio Guterres ya ce da wannan sa hannu na yarjejeniyar zaman lafiyar, an diga ɗanba na kawo ƙarshen yakin basasa da aka shekaru biyu ana zubar da jinin bayan Allah. Majalisar Ɗinkin Duniyar ta ce yarjejeniyar tsagaita wuta na dindindin da aka cimma a halin yanzu tare da taimakon Chief Olusegun Obasanjo, wannan kam abin alasan barka ne, inda masana a Najeriya irin su Farfesa Muhammad Tukur Baba ke cewar dada abin alfahari ne.
Malam Hassan, wannan abin da ya faru abin alfahari ne ta fannoni da yawa. Abin alfahari ne a ce Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma ita Tarayyar Afirka sun samu sun kawo zaman lafiya a ƙasar Ethiopia. Abin alfahari ne ga ƙasar mu Afirka cewa wannan abin ya fara, wannan sulhun ko kuma wannan yarjejeniya ta sulhu ya fito, ya biyo bayan yunkuri ne na Tarayyar Afirka, kuma har ya je Majalisar Ɗinkin Duniya. Na uku, abin alfahari ne ga Najeriya, a ce ɗan Najeriya kuma tsohon shugaban ƙasar Najeriya shi ne yin shugabanci samun wannan sulhu da zai kawo zaman lafiya a ƙasar Ethiopia da wadda Tigray tana cikin Ethiopia dai. Kuma babban abin alfahari ne ga shi kansa General Obasanjo da ya samu shugabancin wannan yunkuri da ya kawo yarjejeniyar zaman lafiya na dindindin a kasar Ethiopia. Kamar yadda ka sani, abu ne da aka dade ana yi, a tashi a yi yaki a tsaya, a tashi a yi yaki a tsaya, amma yanzu wannan yarjejeniyar sun ce za su samu zaman lafiya na dindindin ne. Abin alfahari ne sosai ga shi Obasanjo, ga Nigeria, ga kuma tarayyar Afirka da kuma Majalisar Dinkin Duniya. Ya kamata mu yi murna da wannan, mu yi murna da cewa kuma tsohon shugaban ƙasarmu shi ne yake jagoranci wannan. Insha Allahu, in ma za a samu wani takaddama, kaga wasu sassan Najeriya da yake yanzu wasu abin nan, wasu sassan suna kawo barazanar ɓallewa, kaga irin su yunkuri na Obasanjo zai taimaka da mutuna abin da muka yi wa wasu, ya kamata mu ma mu yi kofi da haka. To wannan abin murna ne, kuma muna fata abin zai dore, su da suka sa hannu a yarjejeniyar nan su haɗa kai don a samu maslaha, mutanen ƙasansu su zauna lafiya. Na gode.
Obasanjo dai ya yi rawar gani sosai wurin wanzar da zaman lafiya a rikice-rikice da dama da wasu ƙasashen Afirka suka fuskanta. A daidai lokacin da ƙasarsa Najeriya ke fama da rikice-rikice iri-iri a ɓangarori daban-daban, to ko me yasa Obasanjo bai taka rawar gani a cikin gida sai a waje? Tambayar kenan da muka yi wa Dr. Faruk Bibi Faruk, gogagge a sha'anin hulɗar diflomasiyyar ƙasa da ƙasa da ke aiki a Jami'ar Abuja.
Me yasa ake ganin kama a Najeriya shugaban ƙasa na da, wato Obasanjo, ba zai iya taka irin wannan rawar a irin rigingimun da suke cikin Najeriya ba? To gaskiyar magana, ɗan ƙasa yana da wahala ya iya yin tasiri a irin wa'annan maganganu da suke faruwa na masu rabe-raben ƙasa da yaƙe-yaƙe a cikin ƙasa. Kuma babban dalili shi ne duk matakin da ya ɗauka ko kuma kujjar da ya kawo, za a ɗauke shi a gan shi a cikin wa'anda suke wani ɓangare. Kaga yanzu duk abin da ya faru, Obasanjo yana cikin ɓangaren kudu. Duk abin da ake ciki za a iya ganin cewa Obasanjo shi ɗan kudancin Najeriya ne, kuma duk matakin da ya ɗauka za a rinka kalla da wato ana ganin kama akwai son kai a ciki. Za ka maganarsa ba za ta yi tasiri kama idan shi ba ɗan ƙasar ba ne kawai ya zo ya ga matsalar ya shiga, kuma yake neman makoma da maslaha a cikin wannan matsala ta rigima. Kowanne daga cikinsu zai iya ba shi yarjewa fiye da idan da a cikin ƙasar Najeriya ne ya ce zai wannan taku.
Masu sauraro duka-duka, da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Solomon Abo shi ne wanda ya daidaita mana sauti. Hassan Mainakai nake sallama da ku, mu kasance lafiya.
To a gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum jama'a masu sauraron gidan rediyo muryar Amurka, barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin da ɗan gari. Shirin da yake zo muku a kowane mako a daidai irin wannan lokaci, da yake ba da tarihin garuruwa masu tasowa domin ganin ci gaban da suka samu, da kuma tushen su, da kuma inda suka dosa da matsalolin da suke fuskanta domin magance su. A yau sunana Mansur Sani, nake farin cikin gabatar muku da wannan shiri daga nan garin Maradi, inda na halarci wani gari da ake ce masu Marana. Ba tare ɓata lokaci ba domin jin tarihin Samarana da abubuwan da ta kumsa, da ni tare da mai garin garin. Sai a gabatar da kai ga masu sauraro.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Mamman Bako, mai gari na Samarana.
To Mamman Bako, me zaka ce game da Samarana, me tarihin wannan gari a takaice?
To a takaice dai, tarihin wannan gari lalle zai kan yanzu dai wanga gari namu Hausawa ne. Hausawa ne sai in wata bakuwa ta shigo mu hakan, ko wani bako na wata kabila.
Yani aka yi kahu?
To yanda aka yi kahu, mu dai da tsohon gari muke, yanzu sai muka dawo nan Tudu, ana cewa cikin su Maranan nan wurin.
Me dalilin dawowa?
Dalilin dawowa lalle kakanninmu da iyaye sun ce ruwa ne suka zo can tsohon garin. Yanzu sai aka taso a komunan sama tudu.
To yanzu daga wancan lokaci zuwa yanzu shekaru nawa kenan ke ga garin a dawowar shi nan da kuma kahuwar shi?
Lalle ga dawowar shi yanzu ya kai shekara 80 daga tsohon gari zuwa nan ne.
Hausawa kaɗai ke cikin garin Samarara ko akwai wasu bugaji ko Hilani da suka zo ko ake zaune tare da su?
Hausawa ne kawai zalla, Hausawa ne. Sai baki sun zo bugaje rani in kuma damuna ta yi su koma.
Sarki ne ke akwai ko kuma mai gari ne tun daga wancan lokaci zuwa yanzu?
Lalle mai gari ne, babu sarki, sarauta ce ta gargajiya mai gari ne.
Kai ne mai gari na nawa?
Ni na uku ne ni.
Dawa ne ne suka wuce kafin kai?
Wanda suka wuce akwai Sumarana.
Sunan garin ne gari?
Sunan garin Sumarana yake. Sannan akwai ɗan shi masoyi Haruna Rima ake ce mun shi. Sannan ni yanzu bako Arsitau.
Duka waɗannan kakanninka ne ko iyayenka?
Wanda suka wuce uwayena ne. Ni ɗansu ne.
Yanzu shekarunka nawa kana jagorantar wannan gari?
To ni yanzu dai akalla na kai shekara 25 ina riƙon wannan gari.
Na Sumarana.
Na Sumarana. Gargadaki.
Akwai mine ne kuka fuskanta?
To.
A zama.
Mu yanzu a mun ne kuka fuskanta.
Kuka kai muku ƙara.
To lalle dai Allah Ubangiji mun gode mashi abin da kuka fuskanta yanzu ana samun matsaloli bisa ga dangance da busashe. Wannan matsala muna da ita. Lokacin da ta kamata su tashi sai an shawa suke tashi. Kuma wurin dawowa haka. Ci muka muna gona mai takataniya da su. Kuma bangaren wajen arme na gaugawa Allah ya mu magane shi mai magane shi wannan duba mu fuskanta. Kuma bisa ga mata haka banza wahi na wannan duk Allah ya mu magane shi da dai sauki. Duka wannan muna yin shi, muna sa wannan yara makaranta wannan.
To wannan gari naku na Samarana dami-dami ake yi?
To lalle dai kaga akwai noman nan, akwai kira, akwai lambu, duk dai bakin dai sana'a da ka sani dai akwai ta. Akwai kuma wanga sana'o'i na zamani da suka shigo. Proje ta dauke mu horo duk ta koya ma iyalinmu maza da mata abubuwa ana sarrafawa. Salati, carrot, albasa, shu, duk abin da ka sani to shi duka mai hice da shi. Kasa ce laka, laka ce kuma da abin da rarrai ba kuma da duka ba. Shi kasa ce.
Me kirarin garin Masari?
Kirarin gari lalle Sumarana babban gari ne saboda menene koda dai ka zo ka kawo wani abu cikin gari da akwai bambanci da na cikin garin namu. Saboda na garin mu kamar noma da muka samu gaba karat salati shu duk wanda ka dauka ka ci ka shi tabbas ka ji bambanci ba ɗaya bane da na wata waje. Da ka ci ka ji daɗi ka ce lalle na gari kaza Sumarana. Sumarana. To gaskiya mu dai alhamdulillah. In dai wajen aiki ne wannan. To duk abin da muka noma da ka dandana shi ka ji shi ba ɗaya bane da sauran gari. Namu ne na Sumarana.
Kamar mutanen garin. Sun taka wani matakin da za a ce a ko wani ya zama da fitai ko kwansala ko kuma wasu abubuwa.
An taka sosai tun
da bangaren karatu da aka yi shine nake so
sosai. Akwai tun da muna da kwansaye muna da mutane Allahu duk suna nan bangaren dai Sumarana duk muna da su. Haddua ne duka muna da
suna aiki
wani gari
da to bangaren a ce ko wanga dan garin ku ne ko kuma bangaren siyasa. Yan siyasa suna alfahari da garin? Akwai ƙuri'u?
Akwai ƙuri'u kwarai.
Wasan kowace jam'iyya
ta kowace jam'iyya tana zuwa ta zo ta kwashina ta garabasa.
Game da harkar sha'anin kiwon lafiya akwai su cututtuka ko wani abubuwa da ke damun ku?
To lalle akwai cututtuka amma kuma bisa ga dokoki da ake bi kuma alhamdulillahi cutar da ta bari. Tunda duk cutar da ke ta haye Allah na maganinta. Likitoci da sun hango sun gaya min mu an zo cikin gari ayi rigakafi kuma Allah sai ba da maganin shi.
Kuna kusa da gulbi, akwai wasu matsaloli da kuke fuskanta saboda wannan gulbin?
Gulbi matsalolin da kuke fuskanta bisa ga yaran mu zurun wanka. To nan ma ana samun matsala tunda kai baka sani ba yaro ta yi wurin wanka ko mun kashe kunnen shi ba yi sai ka ji an ce lokaci ya gulbi ya ta yi da yaro. To wannan muna samun wannan matsala. Muna fuskanta wannan.
to bangaren abin da ya shahi matsaloli na garin kamar mi ke damun garin
to damun gari abin da ke damun mu matasa ba abin ai babu abin yi shine
duk da lambunan da Allah ya baku
duk da lambunan da ke da kai al'umma yawa ke gare ta yawa ke da kai tunda wuri na gado ne kuma gado ba eka guda bace ba bi ba ɗan wurare guntu-guntu ne uwayen mu sun mutu sun bari an bar raban eka yaro ya kai 10 to ka gani ya za a yi da wannan abu
za a ce kun share kicin kun saraba rikicin gona ta mutuwa ke
to ka gani
a matsayin ku na masu gari
tabbas mun sha wannan rikici irin wannan tunda wata gona in ba ta rabuwa sai da ta ma ake yi a rarraba kuɗin to su kuma na daya kaga babu abin wannan kuɗi da aka saida na wannan gona ba su isa a rarraba a ba kowa kenan an da dan da kamanta an ba kowa to babu wurin zuwa ba ka da kuɗin kai gusa ka tai unguwai ko kashi diga kuma ba ku wani abu da za ka samuwa to kashi wannan matsala muna samun ta wannan
ina maganar wuta da ruwa a sama rana
to lalle wajen ruwa ba mu da matsala ba mu
da pamfuna
muna da pamfuna muna da buga-buga ga duk an taimaka mu kuma wajen wuta alhamdulillah wuta ta zo wuta ta zo muna da wuta
sai da ya cewa kun so wuta kamar ni
mun so wuta mun sha wuya sosai kuma Allah ya taimake mu samu wuta yanzu alhamdulillah
wani bambanci kuka samu da zuwan wutar lantarki da kuma can da babu
akwai bambanci kwarai tunda yanzu kaga ba cikin gidanka ba a cikin garin ka ma cikin gari haske yanzu ya samu ta ko ina kenan kaga ko da wani mugu ya zo ga haske baya zuwa tabbas mu yanzu ba mu da matsala wajen wannan mun samu bambanci kwarai kwarai
kuna da wani kira ga mahukunta da kuma al'ummar garinku mi kuke so su zama
to kiran da ke gare mu ga mahukunta a taimaka muna menene a taimaka muna da matasa a neman musu aikin yi saboda zama shike ka rishin aiki shike kawo matsala ga matasa kenan muna ga Allah muna gare ku shugabannin a taimaka muna da kayan aiki
wani gari ne wannan yanki na kuke bi
saho
saho take bi
saho ce take
saho kuma ta bi madarufa
madarufa
madarufa maradi
madarufa maradi
to mutane sun kai 100 ko 1000 nawa
ni na a gaskiya a nan cikin gari na mutane na sun babbar da yaro da a kiyasta sun kai 8000 8000 sun kai kaji
to me sakon ka ga al'ummar garin
al'umma gari sakon da ke gare ni Allah ubangiji ya hadu kanun muri guda mu zama tsintsiya daya madar miki guda aje addu'ar da ke gare ni ga wannan matasa ko gobe yanda suka kamnace ni ma ina kamnan su 100% shawaran mu ta zo guda kashi baki
kanun maza da mata da yara da manya su ne suka hi yawa a cikin garin ka
mata sun hi maza yawa mata sun hi maza yawa mata sun hi maza yawa
to mun gode
wallahi
haka ne masu sauraron gidan rediyo muryar Amurka a cikin wannan shiri na dadan gari ta fatan shirin ya kayatar da ku anan ne mun kawo ƙarshen wannan hira ta tarihin garin Samarana dake cikin maradi na jamhuriyar Niger hamadin sauran abokan aiki na gidan rediyo muryar Amurka Mansur Sani daga maradi ke muku fatan alheri a wani mako ku tarbe mu a cikin wani sabon shiri dadan gari
to madalla Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri